بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيدر الله سبحانه وتعالى زامو تشغبا يو درسينا 35 a cikin wannan littafi ad-durusul yawmiyya min as-sunan wal ahkam ash-shar'iyya wallafar ash-shaykh Rashid ibn al-Husayn Abdul Karim Allah ta'ala ya bashi lada. Yau zamu tashi istihbabul musafaha, mustahabbancin yin musafaha. Musafaha yana nufin wato gaisawa hannu da hannu, hannun dama da hannun dama, tsakanin maza a junansu, ko kuma mata a junansu, ko kuma muharramai ko ma'aurata. An kata data qala qultu li Anas akanat li musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Akhrajahu al-Bukhari. An samu hadisi daga Qatada radiyallahu ta'ala anhu qala, yace qultu li Anas, nace da Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu, akanat al-musafahatu fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yace Anas ku ne sahabbai, ka san ana musafaha cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Sai Anas yace kwarai ana musafaha. Akhrajahu al-Bukhari. Bukhari yaftar da wannan hadisi. An al-Barra radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa. Akhrajahu Abu Dawud. Hadithun al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ma min muslimaini yaltaqiyani, ba wasu muslimai da za su haɗu, fa yatasafahani, sai su yi musafaha su gaisa da hannu, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, face an gafarta musu kafin su rabu. Akhrajahu Abu Dawud. Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi. Ash-sharh. Sharhin karatun yace, min al-umuri allati tuqawwi al-mahabbata bayna al-muslimin, yana daga al'amura da suke karfafa kauna tsakanin muslimai, al-musafahatu bil yad, gaisuwa ta musafaha hannu da hannu, idal taqal muslimani, idan muslimai bi sun haɗu. Waqad kana hadha min hadith sahabati ridwanullahi ta'ala alayhi, wannan yana daga shiriyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaddar Allah ta kara tabbata a gare su. Wa akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi jazaa'il muslimaini idal taqaya, kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari irin sakai yadda za a wa muslimai guda biyu, idal taqaya fa tasafaha, idan suka haɗu suka yi musafaha. Wa anna Allah yaghfiru lahumā qabla an yatafarraqā, kuma mun ji cewa Allah zai gafarta musu kafin su rabu. Al-fawaid. Karkashin wannan darasi akwai fa'idoji guda biyu. Fa'ida ta farko, istihbabul musafahati, mustahabbancin musafaha, wato gaisawa da hannu. Wa annaha min hadith sahabati radiyallahu anhum, kuma yin hakan yana daga shiriyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kare yadda a gare su. Fa'ida ta biyu, idamu thawabil muslimaini idal taqaya fa tasafaha, girman ladan muslimai guda biyu idan suka haɗu, fa tasafaha, kuma suka gaisa hannu da hannu. Wannan shine karshen darasin mu na yau. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka, ubangiji Allah ta'ala ya ƙara mana kaunar juna, ya sanya sakamakon mu gidan aljanna. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.